Alakalak way sheda wede giyen na shurud meden nikin nusuf. May hora na tegin da way mosan tibillan da tuwurnawen.
Dalli concession.
Tisana lantu yagawana wansana tanyam agi waniyan da hantu yagawana ya gotni naru yagawana wini e da giyen da lan med shini da gawan daga shurida na galak meda wan da gta giyen e mangal. Kimikan ad zaz dagani da gawan da gta giyen e mangal day swiji ta wiyad meda inken nartos namal o di javel da gal waka wiyad. Fela sinki ay mosan ati ya fu tarre cetan tebulanta tournament dar ton kullu wunda tawenin tournament dagi daga wini
ta harata nene tu harwada da tidaweten mai horatagu agalak
dagar to qalanci dawaten cin tawagini ninken nisna meda yiduba nan kala kala kan da jagala ne daga shur da iyanda inki mera fel na ragalak adinka da wullen ii dagan inke wini arwat letu tarre cetta sana galak fragan attacken felar smugneni daga won dagta gini mangal dai tarre tinkenten ta chamosan akarasani daga mangalin ke wini adasin ta ginartan wannan makannin ilmisalan ken karotan sana magwara galak wurinke dan felar to akalan ajgal intina dan cin nakarasa ni daga in ke wini in ke feltan so sina sana lantu karotan san tu khlakan du feligin chimakras in ken chini alghay lanta galak kun sana alqan sumunti gasa ta gina daga dagwai ast gam sumunti daga dag nshurud e dagwai ta qalala kan ken ne daga naddalan bararan e gisas dust gam karotan in ke wini da wannan malde daga zadore kida afallan bango me da katangaway inki akuya futura ga ta aswad des dignet sumugun da wiigdil attamanam dal gadar wa yaqalan tournament en kencini ta magarnin de
le risque justement d'avoir des infections la atoriatra
annagui selan netidam win wirne dobetnet igin ne de gen shur ne zaman alwaqiyan da madal attakin suf da inki mazagin adagzane dagwa da tournament
Sarivin Allah mun shoza sai la sini samas
arta da yolana is diga ne daga nushur gerza ya mose daga nushur don zaman mai dai daga nushur wasan ga sagan ta halaka arta qalal maqsud inta is dignet equal waqt fella sin ke mostare chet e kunta fitura gat inta blant dar tan kullu insan fragana dawen tournament fellas e daga nushur e daga moswa sawur makkana tay na gala ki jirgan fela dink dan ima nasan arwa fela da strani ma nasan strana gala kundira zirga zanta mudurt nasan
si c'est le cas il faut aller à l'hôpital et se faire traiter